الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 10 ga watan Zulqa'ada 9 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 22 ga watan 7 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da tambaya daya wani dan uwa ke cewa yaji an ce ta'addanci a wajen addu'a haramu ne yaya ta'addanci yake a cikin addu'a kamar yanda can cikin suratul a'raf Ubangiji ta'ala ya haramta mana haka yake cewa ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin ud'u rabbakum ku roki ubangijin tadarruan halin kuna masu kaskanta kai zuwa gare shi wa khufya kuma kuna masu koyi addu'a sai yace innahu la yuhibbul mu'tadin domin Ubangiji ta'ala baya kaunar bayi waɗanda suke masu ta'addanci masu ƙetare iyaka don haka a wannan aya Ubangiji ta'ala yana nuna mana na daga cikin ta'addanci a wajen addu'a shine ɗaukaka murya a wajen addu'a mutum ya ringa daga muryarsa yana kugawa ya Allah ba ni kaza ya Allah kare ni kaza wannan ta'addanci ne a cikin addu'a domin da ya ce ud'u rabbakum tadarruan wa khufya sai ya ce innahu la yuhibbul mu'tadin ku roki ubangijinku halin kuna masu kaskanta kai zuwa gare shi wa khufya kuma halin kuna masu boye addu'a sai ya ce innahu la yuhibbul mu'tadin lalle ubangiji ta'ala baya kaunar bayi waɗanda suke masu ta'addanci masu ƙetare iyaka a cikin addu'a don haka malamai suka ce ma'anar ƙetare iyaka a cikin addu'a shine daga sauti mutum ya ringa daga sautin sa wajen addu'a don haka ba shi kadai bane ba nau'i na ta'addanci a wajen addu'a nau'i na biyu yana daga wannan daga cikin ta'addanci a wajen addu'a shine mutum ya ringa roƙon abinda Ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta ma bayi ka roki abinda Allah ya haramta ma bayin sa wannan shi ma ta'addanci ne a wajen addu'a a wannan rayuwa ta duniya abinda Allah ya haramta ma bayinsa mutum ya ringa roƙo wannan nau'i ne na ta'addanci a wajen addu'a misali kamar yanda banu Isra'il suka tambayi annabi Musa alaihi salam cewa ya roƙi Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ya bayyana cewa su gan shi ido da ido kamar yanda Ubangiji ta'ala ya kissanta mana a cikin suratul baqara faqalu arina allaha jahratan fa akhazathum as-sa'iqah cikin suratul nisa faqalu arina allaha jahratan fa akhazathum as-sa'iqah bi zulmihi su banu isra'il suka roƙi Ubangiji suka ce, wato suka tambaya Annabi Musa suka ce ya roƙa musu Ubangiji, ma'ana ya nuna musu Allah ido da ido. Ganin Allah subhanahu wa ta'ala a bayyane ido da ido, wannan ya keɓanta ne da ranar kiyama. A duniya babu wata idaniya da take da ikon ganin zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda Annabi Musa alaihi salam ya roƙi Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa ya nuna masa zatinsa, Ubangiji ta'ala ya ce ma Annabi Musa, lan tarani walakin unzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakka wa karra Musa sa'ika falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin. Annabi Musa alaihi salam lokacin da ya ji zancen Ubangiji subhanahu wa ta'ala bege, sai ya kai shi cewa ya roƙi Ubangiji ta'ala ya ce, ya Allah nuna min zatin ka. Shi ne kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratul A'raf, walamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Lokacin da Annabi Musa alaihi salam ya zo ga alƙawalin da muka yi da shi, shi ne miƙat. Ubangiji ta'ala ya yi alƙawali da Annabi Musa, idan wasu kwanuka suka cika ya yi azumi kwana 30, ya cike 10 suka zamanto 40, Ubangiji ta'ala ya nemi cewa ya zo nan wurin dutsen Durin Saina, za a ba shi littafi na Taurat. To lokacin da ya zo da ya ji zancen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai ya ce, rabbi ya Ubangiji na. Shine yace, walamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu, Ubangijin sa yayi masa zance. Qala rabbi, sai yace, ya Ubangiji na, arini anzur ilai, ya Allah nuna mun zatinka. Qala lan tarani, Ubangiji ta'ala yace, ya kai Musa ai ba za ka gani ba, walakin unzur ila aljabali, Ubangiji ta'ala yace, sani dai ka kalli, kai kallo zuwa wannan dutse. A lokacin nan akwai dutse kusa da Annabi Musa, Ubangiji ta'ala ya ce masa ya kalli wannan dutse. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani, in haske na ya bayyana ga wannan dutse, in har dutsen ya jimri ya tabbata a gunsa, to fa sawfa tarani, da sanni zaka iya gani na. Falamma tajalla rabbuhu lilijabal, a lokacin da hasken zatin Ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana ga wannan dutse, ja'alahu dakkan, hasken zatin Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya maida wannan dutse ya rugulguje ya niki ya zama gada. Wa kharra Musa sa'ika, kai tsaye Annabi Musa sai ya fadi yana sume. Falamma afaqa, a lokacin da ya falfado ya dawo cikin hayyacinsa, qala, sai ya ce, tubtu ilaika, ya Ubangiji na tuba zuwa gare ka game da wannan tambaya da nayi. Wa ana awwalul mu'minina, yace, lalle ni ina daga cikin farkon masu imani, cewa wata idaniya a nan duniya ba ta da ikon da za ta ga zatin ka. To dan haka ganin zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya keɓanta ne da mu'minai a ranar kiyama. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa hadisi na cikin sahihu Muslim, manzon Allah yake cewa, wa alamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu, ku san da cewa ba za ku ga Ubangijinku ba sai idan kun mutu, ba za ku ga Ubangijinku sai kun mutu. Kuma haka can Ubangiji ta'ala ya faɗa mana, lillazina ahsanul husna wa ziyada, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara mana ziyada a nan shi ne ganin zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da mu'minai za su yi a gidan aljanna a ranar kiyama, Allah ya sanya mu a cikinsu. Haka can cikin suratu Qaf, Ubangiji ta'ala yake cewa, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, mazid a nan shi ne ganin zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Haka a cikin suratul Qiyama, wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira, kenan dan haka yana daga cikin kenan ta'addanci a wajen addu'a shine mutum ya roki abinda Allah ya haramta. Duk abinda Allah ya haramta to haramun ne ka roki Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya baka, idan kai haka kai ta'addanci a wajen addu'a. Haka yana daga cikin ta'addanci a wajen addu'a wato mutun ya ringa roko abu daki daki ma'ana ɗaya bayan ɗaya ka ringa hudda shi ɗaya bayan ɗaya kawai in zaka roki Ubangiji subhanahu wata'ala ka roke shi a dunƙule. Kamar yanzu misali wanda zai ringa roƙon cewa Allah ya wadatar da shi, ya Allah ka bani kare dubu, ka bani mota dubu, ka bani miliyan dubu, ka bani kaza dubu, wannan nau'i ne na ta'addanci a cikin addu'a. Kawai in za ka yi addu'a, ka yi addu'a Allah ya wadatar da kai, Allah ya azurta ka. Dalilin da ke nuna haramcin haka hadisi na Abdullahi ibn Mughaffal, hadisin yana cikin Sunan Abi Dawud da Sunan Ibn Majah, hadisi ne ingantacce. Wata rana shi Abdullahi ibn Mughaffal, Allah ya kara masa yadda, ya ji ɗansa yana faɗa yana cewa Allahumma inni as'aluka al-qasr al-abyad an yamini al-janna idza dakhaltuha, yace ya Allah ina roƙonka wato farin gida a damar aljanna a bangaren ta na dama idan na shiga. Al-qasr shine ma'ana dogon gini bini kenan, shine yace Allahumma inni as'aluka al-qasr al-abyad an yamini al-jannati idza dakhaltuha, yace ya Allah ina roƙonka ka bani katin gida fariƙan a bangaren dama a gidan aljanna in na shiga. Mahaifin nasa Abdullahi ibn Mughaffal sai yace masa ai bunai sallallahu aljanna, yace ya kai ɗana idan addu'a zaka yi kawai ka roki Allah ya baka aljanna, wata awwaz minan nar, ka nemi cewa Allah ya kare ka game da wuta. Yace masa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu innahu sayakunu fi hadhihi al-ummati qaumun yataduna fi dhuhuri wa du'a, yace masa ɗana naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa da sannu wasu jama'a za su kasance a cikin wannan al'umma waɗanda za su ringa ta'addanci suna ƙetare iyaka a wajen tsarki da addu'a. Don haka kaga anan ya tabbatar ma ɗansa irin wannan addu'a da yake ta'addanci ne a cikin addu'a, wa ya Allah ka bani farin gida a bangaren dama a gidan aljanna in na shiga. Shine yace masa in za ka roki Allah kawai ka roke shi aljanna. To haka wato Ibn Sa'd Ibn Abi Waqqas yake faɗa ɗan nasa yake cewa wata rana mahaifina ya ji ina addu'a ina cewa Allahumma inni as'aluka aljannata wa na'imaha wa bahajataha wa kaza wa kaza wa a'udhu bika minan nari wa salasilaha wa aglalaha wa kaza wa kaza, yace wata rana mahaifina Sa'ad ya ji ni ina addu'a ina cewa ya Allah ni ina roƙonka aljanna da ni'imarta da kyawanta da abu kaza da abu kaza da abu kaza, ya Allah ina neman tsari da kai game da azabar game da wuta wa salasilaha da sarƙoƙinta wa aglalaha da hukuminta wa kaza wa kaza da abu kaza da abu kaza irin nau'ika na azaba. Faqala sai mahaifin nasa Sa'ad yace masa ya bunai yace ya kai ɗana inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu, yace tabbas naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗa innahu sayakunu qaumun ya'taduna fi du'a, da sannu wasu jama'a za su kasance waɗanda za su ringa ta'addanci a wajen addu'a. Sai yace masa fa iyyaka an takuna minhu, yace ka kiyaye kanka kar aje ka kasance daga cikin irin waɗannan mutanen domin ba mutanen kwarai bane. Sai yace in uqudita aljannata uqudita hawa ma fiha, in har an baka aljanna to ka san da cewa an baka ita gaba ɗaya da duk abin da yake cikin ta na ni'ima. Wa in uizta minan nari uizta minha wa ma fiha min ash-shar, in har an baka tsaro da kariya game da wuta to an kare ka game da duk wani nau'i na azaba a cikin ta. Don haka anan in zaka roki Allah arziki kawai ka roke shi ya Allah ka azurta ni, ya Allah ka wadatar da ni, amma ba ya Allah ka bani gida dubu, ka bani kaza, ka yi ta bayani ɗaya bayan ɗaya, wannan kwata-kwata bai dace ba, ta'addanci ne wato a wajen addu'a. Don haka Ubangiji ta'ala ya nuna mana addu'ar da in mun yi duk wani abin da muke bukata a rayuwarmu ta duniya ko a makomanmu lahira to wannan addu'a ta kunshe shi, shine rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar, duk wani abin da bawa yake bukata yake buri a rayuwarsa ta duniya to yana karkashin wannan hasana da kace rabbana atina fid dunya hasana ya Allah ka ba mu kyakkyawa a wannan rayuwar tamu ta duniya wa fil akhirati hasana a lahira ka ba mu kyakkyawa waqina azaban nar ya Allah ka kare mu game da azabar wuta duk wani abin da mutum yake roko a nan duniya da makomarsa lahira wannan addu'a ta kunshe shi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna dai cikin kitabul fada'il mun shiga baban da ke umarni game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa game da kiyaye salloli na farilla idan aka ce salloli na farilla kamar yadda bayani ya gabata su ne waɗannan salloli biyar wanda Allah ya wajabta mana a tsawon yini da dare kamar yanda hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da haka a tsawon yini da dare Ubangiji ta'ala ya farlanta mana salloli lokaci biyar az-zuhr la'asr maghriba isha asuba kamar yanda yake cikin hadisin Mu'adh Allah ya kara masa yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika shi zuwa Yaman a cikin hadisi manzo Allah yake ce masa innaka ta'ati qauman ahla kitabin falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah fa innahum ata'uka li zalik fa a'limhum anna Allah aftarada alayhim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla ash-shahid manzo Allah yace masa in har sun karɓi wannan kalimatu shahada to ka sanar da su cewa Allah ya farlanta musu salloli biyar a tsawon yini da dare to waɗannan salloli biyar su ne ake kiransu as-salawatul maktubat salloli kenan na farilla shine anan malam yayi babu yace babu al-amri bil muhafazati ala as-salawatil maktuba baban da ke bayani game da abin da yazo na umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa game da cewa mu'minai su kiyaye waɗannan salloli na farilla akan lokaci wannan hayi da akidi wal wa'idi shadidi fi tarkihinna malam yace da hani wanda yake mai karfin gaske da kashe di da barazana mai tsanani game da barin waɗannan salloli akwai kashedi da barazana ta azaba mai tsanani daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa wato akan duk wanda wato yake tozartar da waɗannan salloli da Allah ya farlanta mana to shine malam yazo da fadar Allah subhanahu wa ta'ala a farkon baban hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qaniti wanda bayani ya gabata akan ayar Ubangiji ta'ala yake cewa hafizu ala salawati wato ku kiyaye salloli was salati al-wusta ku kiyaye sallah mafificiya wa qumu lillahi qaniti ku tsaya tsayin daka qaniti na kuna masu biyayya lillahi ga Allah ko kuma wa qumu lillahi qaniti na ku tsaya kuna masu kawaici saboda Allah kamar yanda lafazin al-qanut a larabci yana daga cikin ma'anarsa shine as-sukut ma'ana mutum ya yi shiru kamar yanda wanda shine sababin saukar ayar kamar yanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a farkon musulunci ana cikin sallah to yana halatta mutum ya yi zance kana cikin sallah sai kama dan uwanka zance shi ma ya baka amsa to daga baya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taka ma mu'minai birki ya haramta musu yin wani zance a cikin sallah in dai ba karatun alqur'ani bane da ambatan Allah shine yace hafizu ala salawati ku kiyaye salloli sai yace was-salati al-wusta ku kiyaye sallah mafificiya sallah mafificiya ita ce sallah ta al-asr lafazin al-wusta anan ay al-fudula domin in ka ce alwasat abu wanda yake fiyayye zaɓaɓɓe idan ka ce ausat kenan afdal fiyayyen abu to idan ka ce alwusda ay alfudula wadda take mafificiya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce ya bayyana mana wace salla ce daga cikin salloli biyar wanda Allah yake nihi a wannan aya, salla mafificiya ita ce salla ta al'asar, tare da cewa malamai magabata sahaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi sabani game da wace salla ce mafificiya. Wasu suka ce sallar asuba, wasu suka ce sallar magariba, wasu suka ce salla ta al'asar. A magana mafifi wannan, a magana mafi rinjaye salla ta al'asar ita ce salla mafificiya, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar yakin Khandaq, gab da fadawar rana, Umar Allah ya kara masa yadda ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadin bakaken maganganu ga kafiran Quraishawa, yace ya Rasulullahi wallahi ban samu bane sallah ta magariba in ba yanzu ba gab da fadawar rana. Manzon Allah yace ni ma wallahi ban sallace ta ba. Sai manzon Allah yake cewa mala Allahu quburahum wa ajwafahum nara shagaluna anis salati musta salati al-asr. Manzo Allah yace ya Allah ka cika cikkunansu da kaburransu da wuta domin sun shagartar da mu gabarin sallah mafificiya. Sai yace salati al-asr ita ce sallah ta al-asr. Hadisin yana cikin Bukhari da Muslim. Dan haka kenan da Allah yace ku kiyaye salloli, ku kiyaye sallah mafificiya, sallah mafificiya ita ce sallah ta al-asr. A nan an keɓance ta da ambato ba don komai ba, don a nuna mana darajarta da mahimmancinta. Kaga da aka ce hafizu ala salawati, ku kiyaye salloli, shin sallah ta al'asr ba ta ciki? Tana ciki. To sai ya ce wassalatul wusta, ku kiyaye sallah mafificiya. Me yasa aka ware ta da ambato bayan an zo da ita a jumlace? Kenan don a nuna mana mahimmancinta da matsayinta a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda bayani ya gabata, kiyaye sallah shine mutum ya yi ta a lokacinta tare da zawa da duk abin da aka shar'anta a cikinta. Abubuwan da aka shar'anta na farillai da sunnoni da mustahabbai, mutum ya yi kokari ya zo da su bayan ya yi sallar a lokacinta. Sannan aya ta biyu a baban, wanda ita ma bayani ya gabata a kanta, fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul Tauba, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَبَيَّنَ تَعَالَى يَقُولُ فَإِنْ تَابُوا إِنْ هَرْمُ شِرْكَيْ سُنْ تُوبَا سُنْ كُومَا زُوَا غَ أُبَنْجِجِنْسُ سُنْ دَيْنَا شِرْكَا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ سُكَ تْسَيْدَ تْسَيْرْ دَ صَلَّى أَ لُوكَتَنْتَا وَآتَوُوا الزَّكَاةَ سُكَ بَايَرْ دَ زَكَّا غَ وَدَنْدَ سُكَ چَنْچَنْتَا أَ بَاسُ. Ubangiji ta'ala ya ce fakhallu sabilahum, ku fita daga sha'aninsu, kar ku tsangwame su, sun zama ɗan uwanku. Duk wani kafiri in dai ya tuba ya daina kafirci, ya yi imani da Allah da manzansa, ya tsayar da sallah a lokacinta, ya bayar da zakka, to baya halatta musulmi ya tsangwame shi. Me yasa ya riga ya zama ɗan uwanka? Ɗan uwantaka ta haƙiƙa ita ce daman ɗan uwantaka ta addini. Kamar yadda a cikin wannan sura a can gaba Ubangiji ta'ala ya ce fa in tabu wa aqamu ssalata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din. In har kafirai sun tuba, sun daina kafirci, sun yi imani da Allah, sun yi imani da manzansa, wa aqamu ssalata sun tsayar da sallah a lokacinta, wa atu zakata sun bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a ba, Ubangiji ta'ala ya ce fa ikhwanukum fid din, ku tabbata sun zama ɗan uwanku na addini. Na gare su duk abinda ke gare ku, kuma na kansu duk abinda yake kanku. Kenan sun riga sun zama ɗan uwanku na addini. Don haka ita ma wannan aya malam ya zo da ita domin ya nuna mana tsayar da sallah yana daga cikin abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarci bayansa, ma'ana kiyaye sallah a lokacinta. Dole ne mutum ya kiyaye sallah, domin tsayar da sallah baya kasancewa sai in kayi ta a lokacinta. Duk wanda yake fitar da sallah daga lokacinta, to wannan baya cikin masu kiyaye sallah. Sannan hadisi na farko a baban bayan ayoyin da suka gabata shine hadisin Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, nace masa ayyul a'mali afdal, ya manzon Allah, wani aiki ne daga cikin ayyuka yafi kowanne abun Allah subhanahu wa ta'ala? A wata riwaya yakan zo ayyul a'mali ahabbu ila Allah, wani aiki ne daga cikin ayyuka Allah ya fi so? A wannan riwaya sai ya ce ayyul a'mali afdal, wani aiki ne fiyayye abun Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin duk wasu ayyuka da ya shar'anta ma bayansa? Kada sai manzon Allah ya ce masa as-salatu ala waqtiha, yin sallah a lokacinta. Yin sallah a lokacinta shine aikin da yafi kowane aiki abun Allah subhanahu wa ta'ala. Da zaran an tabbata lokacin sallah yayi, to kar a yi latti, a tashi a yi ta. Wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so ya fi kauna. Sai dai sallar da jinkirta ta shine aka fi so, kamar yadda ya zo a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka ku galibin sallolin nan biyar yinsu a farkon lokacinsu shine ya fi dacewa. Kamar yadda a karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sallar asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin ta a farkon lokacinta. Da zaran alfijir ya keto, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan sallaci sallar asuba da duhu-duhu, baya bari cewa sai gari ya waye ko ina haske ya gama sasannin duniya. Kamar yadda hadisi yake cikin sahihai, wanda asalin hadisi yana cikin al-muwatta ta al-Imam Malik, Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yusalli subha fayansarifu nisa'u mutalaffi'atin bi murudihinna ma yu'rafuna min al-galas, tace tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan sallaci sallar asuba a gama. Matan muminai waɗanda suka halarci wannan sallah a masallaci a gama sallah, su juya zuwa gidajensu, suna lullube da mayafansu, ba a iya gane su saboda duhun dare, kace wance wance ce, baka iya bambantawa. Wannan hadisi malamai suka ce yana tabbatar da mustahabbancin gaggauta sallar asuba da zaran alfijir ya keto, kar a yi jiran cewa sai haske ya gama duniya. Haka idan ka ɗauka ita kanta sallah ta azhar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi ta a farkon lokacinta. A lokacin da manzon Allah yake dan jinkirta ta, sai a lokacin tsananin zafi. Don haka jinkirta ta kaɗan a cikin lokaci wanda yake na tsananin zafi, wannan sunna ce mustahabba, kamar yadda yake cewa abridu bis salati fa inna shiddatal harri min fihi jahannam. A wata riwaya yake cewa idhashtaddal harru fa abridu bis salati fa inna shiddatal harri min fihi jahannam. Maza Allah yake cewa idan zafi ya tsananta, maza Allah yace ku sanya ya game da sallah. Wata sallah ce ita ce sallah ta azhar. Sai ya ce fa inna shiddatal harri, domin tsananin zafi na rana, min fihi jahannam, manzon Allah ya ce yana daga cikin hucin wutar jahannama, ma'ana tsananin zafi ne na wutar jahannama. A hadisin sai yake cewa wutar jahannama ta nemi izini abun ubangijinta subhanahu wa ta'ala, ta kai kukanta ta ce ya ubangijina, shi ne yake cewa ishtakatin naru ila rabbiha faƙalat ay rabb akala ba'dhi ba'dha, wuta ta kai kukanta gun ubangijinta subhanahu wa ta'ala, ta ce ya ubangijina, juna na yana cin juna. Fa adina laha bi nafasai, ubangiji ta'ala ya bata izini game da yin lumfashi guda biyu. Manzo Allah ya ce ɗayan lumfashin takan yi shi a lokacin ƙari, na biyun takan yi shi a lokacin zafi. Manzo Allah ya ce in kun ji ƙari ya tsananta, sanyi ya tsananta, to ku tabbata cewa hucin wutar jahannama ne. Shine sanyin da ake kiran shi hunturu, ko kuma ka ce jaura, wanda in ya wuce ta kan gona duk abin da yake na amfani zai kone, in ya wuce akan dabobi sai kaga dabobi duk sun mutu. To irin wannan hucin wutar jahannama ne, sanyi da yake tsananta. Haka manzo Allah yake cewa idan kun ji zafi ya tsananta, to ku tabbata cewa hucin wutar jahannama ne, da ta nemi izini abun Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bata izini. dan haka kenan ita sallah azhar in zafi ya tsananta ne ake so a dan jinkirta ta kadan, amma ita ma abin da yake sunna a yi ta a farkon lokacin da. Haka ita sallah ta al'asr ita ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya jinkirta ta, da zarar lokacin ta yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi sallah ta al'asr, kamar yadda hadisi yake cikin sahihul bukhari, haka kuma yake cikin al-muwatta ta al-imam malik. Wani sahabi yake cewa akan sallaci sallar al'asr a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gama sallah. Mutumin da ya halarci sallar a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda gidan shi yafi kowane gida nisa game da zanguna na Madina, zai koma gidansa rana bata fara yin hijja ba. To wannan hadisi shi ma yana nuna gaggauta sallar al'asr a yi ta a farkon lokacin da. Haka sallah ta magariba, kamar yadda bayani ya gabata, wani sahabi yake cewa mun kasance mukan sallaci sallah ta magariba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a gama sallah ɗayan mu ya dau kibiyarsa ya halba kuma ya ga inda kibiyar ta dira, an gama sallah ta magariba fa, duk wani abin da aka shar'anta na azkar bayan sallah sun yi, mutum ya dau kwarin shi ya dau kikaren kibiya ya halba kuma ya ga inda kibiyar ta fada. Wannan hadisi shi ma yana nuna gaggauta sallah ta magariba da zaran an tabbatar da cewa rana ta fada. Sallar isha ita ce ake buƙatar a dan jinkirta, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana sulusul laylil awwal manzon Allah ya fito aka sallaci sallar isha har ma bacci ya fara dauke mata da kankanan yara da sauran jama'a, aka fada masa aka ce ya rasulullahi ai mata da kankanan yara duk sun yi bacci, manzon Allah ya fito aka sallaci sallar isha sai yake cewa innahu la waqtuha laula an ashqa ala ummati, manzon Allah ya ce wallahi wannan shine lokacin ta wanda ya dace da ita, in ba dan kada na tsananta ma al'ummata, manzon Allah ya ce da na maido sallar isha a wannan lokaci, kamar misali wajen karfe 10:11 na dare, wajen 11 na dare a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito aka sallaci sallar isha. Dan haka anan da yace as-salatu ala waqtiha, sallah a lokacinta shine fiyayyen aiki daga cikin dukkan wasu ayyuka abun Allah subhanahu wataala. Dan haka wannan gaba tana nuna mana kiyaye waɗannan salloli a lokacin su. Qultu thumma ayyu, nace masa sannan sai mai, qala birrul walidain, manzo Allah yace sannan sai da'a ga mahaifa, in aka ce birrul walidain shine kyautata ma mahaifa ta fuskar fada da aiki, duk wata kalima daddada mai faranta zuciya to babu wanda yafi cancanta ka fada ma wannan kalima sama da mahaifa, duk wani aiki wanda yake kyakkyawa a farko babu wadanda suka cancanta sama da mahaifa, dan haka shine yace birrul walidain, ma'ana kyautata ma mahaifa kenan ta fuskar fada da aiki. Qultu sannan sai nace masa thumma ayyu, sannan sai mai, qala al-jihadu fi sabilillah, manzo Allah yace sannan sai sadaukantar da rayuwa da dukiya domin daukaka addinin Allah. Idan aka ce al-jihad shine mutun ya sadaukantar da rayuwar shi, ya sadaukantar da dukiyar shi domin daukaka kalima ta Ubangiji subhanahu wataala, don haka shi jihadi abu ne wanda yake mai fadin gaske, duk wanda zai kawo gudunmuwa da rayuwarsa ko da dukiyar shi ko da wasu shawarwari domin addinin Allah ya ci gaba, to wannan ana kiran shi jihadi. Sai dai abinda zai karba jihadi a farko shine fita fagen daga domin yakar waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wataala. Wannan hadisi kenan bayani ya gabata a kansa. Haka hadisi na biyu a baban hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyal islamu ala khams, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an gina musulunci akan ginshikai guda biyar. Ala khams anan akwai wato mudafun ilaihi wanda an shafe shi ai ala khams da'aim, ala khams da'aim kamar yadda yake zawa a wata riwaya, an gina musulunci akan ginshikai guda biyar. Ginshiki na farko shine shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, shaidawa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya face Allahn da ya halicci kowa da komai wa anna Muhammadar Rasulullah da tabbatar da cewa Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam jakada ni na Allah subhanahu wa ta'ala manzon sa ne da ya aiko shi zuwa dukkan duniya har zuwa kiyama. Wannan shine ginshiki na farko. Idan aka ce shahada kenan ka faɗa da harshe kuma zuciyarka ta kudirce wannan abin da ka faɗa ka yadda da shi ka amince 100 sama 100 babu wata shakka tare da kai. Don haka wanda ya faɗa da harshe ba tare da ya yarda da zuciyarsa ake kiran shi munafiki. Domin aka ce munafirci shine ɓoye saɓanin abin da mutum ya bayyana. Mutum abin da ya bayyana akan harshe ya ɓoye saɓaninsa a zuciya. Don haka Ubangiji Ta'ala ya ƙaryatar da su game da imaninsu. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون هكا كان في سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذب الشاهد أبنجي تعالى يتي إذا منافقين سكا زومكا سكا تيدا كيمون شيدا للي كيمون زم اللاني sai ya ce to ka faɗa musu ka tabbatar musu wallahu ya'lamu innaka da rasulu Allah da ya aiko ka ya tabbatar da cewa kai manzansa ne wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun Allah yana shaidawa yana tabbatar ma bayinsa lalle munafikai makaryata ne game da fadar su da suke cewa nashhadu innaka da rasulullah saboda sun faɗa da harshe ne amma zuciyarsu bata yadda da haka ba. Kenan in aka ce shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yanda ka faɗa da harshenka to a zuciyarka a samu haka ne kar a samu kokonto daidai da misƙalar zarra. Don haka Ubangiji Ta'ala yake cewa innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Yace kusan da cewa mu'minai kadai mu'minai na hakika su ne waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa sai ce sun malamiyar tawo sannan ba su yi kokonto ba game da imaninsu. To don haka ita shahadatu an la ilaha illallah tana da ginshiƙai guda biyu. Ginshiƙi na farko shine kore duk wani abun bauta wanda ake bauta masa a sama ko a ƙasa. Ginshiƙi na biyu shine tabbatar da ibada gaba ɗayanta ga Allah subhanahu wa ta'ala, kenan annafi wal isbat. Idan ka ce la ilaha ka kore duk wani abu da ake bauta masa, ka ce baka yadda ba da bautar da ake ma duk wani abu, sai ka ce illallahu sai dai Allah da ya halicci halittu, shine ma'anar la ilaha illallah. Ma'ana babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya a sama ko a ƙasa face Allah da ya halicci halittu, shi kadai ne ya cancanta a bauta masa. Domin a cikin halittun da suke cikin sama akwai mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala, akwai waɗanda suka riƙi mala'iku abin bauta. Rana a sama take, wasu sun riƙi rana a matsayin abin bautarsu. Taurari a sama suke, wasu ba su da abin bauta face taurari. To don haka in ka ce la ilaha duk wani abin da ake bauta masa a sama ko a ƙasa, ka ce baka yadda ba da wannan bauta da ake masa. Da ka ce illallahu ka ce sai dai Allah da ya halicci halittu, shi kaɗai ya cancanta a bauta masa. Wannan shine hakikanin ma'anar kalima ta la ilaha illallah. Sannan sai ka ce wa anna muhammadar rasulullah, lalle annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda bayani ya gabata, shahadatu anna muhammadar rasulullah tana da ginshiƙai guda hudu. Ginshiƙi na farko wato shine yi masa da'a game da duk abin da ya umarni. Duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mu yi, to ya zama wajibi a kanmu mu aikata gurgurdan ikon. Ginshiki na biyu, hanuwa game da duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hane mu ya tsawatar da mu. Duk abinda ya ce kar ku yi, to ya zama wajibi a kanku a matsayinku na mu'minai ku dena. Dalili a kan haka shi ne faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Haka kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa atu minhu mastaqatu. Manzo Allah yace duk abin da na hane ku game da aikata shi, manzo Allah yace ku nisance shi. Wa ma amartukum bihi, duk abin da na umarce ku nace ku yi, manzo Allah yace fa atu minhu mastaqatu, ku aikata gurgudan iko. To waɗannan su ne ginshiƙai biyu kenan daga cikin ginshiƙai na shahadatu anna Muhammadar Rasulullah, kenan ba'atuhu fi ma amara, yi masa da'a game da duk abin da ya umarni. Na biyu kenan wajitina buma anhu naha wa zajar, nisantar duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani ya tsawatar. Ginshiƙi na uku shi ne tasdiquhu fi ma akhbar, gaskata shi game da duk abin da ya bada labari. Duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari in dai ya tabbata a hadisi, to koda kaga ya ci karo da hankalinka, to ka gaskata ka yadda cewa abu ne wanda yake tabbas, domin baya furci game da son zuciya. Duk abin da yake faɗa wahayi ne Ubangiji subhanahu wataala yake masa, kamar yadda yake cewa wa ma yanqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya furci game da son zuciya, duk abin da yake faɗa na maganganunsa bai zamanto ba face wahayi ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake masa. Kenan gimshiki na uku kenan shi ne gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama game da duk abin da ya faɗa. Duk abin da aka ce manzan Allah ya faɗa, to ya zama wajibi a kanmu mu gaskata shi. Sannan gimshiki na hudu shi ne wa Allah yu ubadallahu illa bima shara'a, kar a bauta ma Allah sai da abin da ya shar'anta. Kenan kar ka sake ka kusanci Allah da wani abu da sunan ibada sai abin da Allah ya shar'anta, abin da manzon Allah ya zo da shi Alkur'ani da Sunna. Duk wani abu wanda yake koma bayan karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunan shi bid'a, ko shekara dubu mutum ya yana yi, Ubangiji subhanahu wataala ba zai karba masa daidai da misqalar zarra. To da haka shine yace shahadatu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nan me yasa aka dunkule? Saboda kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da nashi. Duk abin da yazo da shi sako ne na Ubangiji subhanahu wataala, shi matsayin shi kawai mai isarwa ne. Da haka kenan ya zamanto wannan shine gimshiki na farko kenan, shahadatu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Gimshiki na uku shine wa iqamus sala, wato na biyu shine wa iqamus sala, wato tsayar da sallah, yinta a lokacinta tare da zawwa da duk abin da aka shar'anta a cikinta na farillai da sunnoni da mustahabbai. Ginshiki na uku sai ya ce wa ita'uz zakka, wato da bayar da zakka daga ga waɗanda suka cancanta a basu. An gane ku? Da bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a basu. Ginshiki na hudu sai ya ce wa hajjul bait, wato da ziyarar ɗakin Allah ne alhurma ga wanda Allah ya hure masa, kamar yadda yace walillahi alan nasi hajjul bait man istata'a ilayhi sabila. Ginshiki na biyar sai ya ce wa sawm ramadan, wato da azumtar wata na ramadan, wanda duk bayani bakin gwalgwado ya gabata wato akan wannan hadisi. Kenan zamu tashi hadisi na gaba, ba dan komai ba muka dan tsawaita akan muraja'a saboda an dan jima kenan rabon da darasi. Wa anhu radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idha fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum ala Allah. Muttafaqun alayh. Wa an Mu'adhi radiyallahu anhu annahu qala ba'athani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ila al-yaman fa qala innaka ta'ati qauman min ahli al-kitab fad'uhum ila shahadati an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah fa in ata'uka li dhalik فإنهم أطاؤوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاؤوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه. Wato malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan hadisi ne daga Abdullahi dan Umar, Allah ya ƙara musu yadda, ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa umirtu an uqatilan nasa. Manzon Allah ya ce an umarce ni na ci gaba da yakar mutane. Wane ne ya umarce shi cewa ya ci gaba da yakar mutane? Shine Ubangijin da ya aiko shi. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir. To shine anan yace umirtu an uqatilan nasa, an umarce ni na ci gaba da yakar mutane. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sai an kai lokacin da suka shaida, suka tabbatar da cewa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya face Allahn da ya daukaka akan al'arshin sa, wa anna muhammadar rasulullah, kuma suka tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam manzo ne na Allah wanda ya aiko ma bayinsa har zuwa kiyama. Wa yuqimus salata, manzo Allah ya ce, kuma sai an kai lokacin da suka tsayar da sallah, bayan sun yi kalimatu shahada, to ya zamanto kuma sun tsayar da salloli a lokacinsu. Wa yu'tuz zakata, bugo da ƙari kuma sun bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a basu. Sai ya ce fa'iza fa'alu zalika, in har sun aikata haka, sun aikata wannan, kenan sun yi kalimatu shahada, sun tsayar da sallah, sun bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a ba. Manzon Allah ya ce asamu minni jima'ahu, farko manzon Allah ya ce sun kare jinanansu game da ni, saboda jini shine yafi komai tsada a cikin rayuwar ɗan adam, rayuwa ta fi komai tsada. Shine ya ce asamu minni jima'ahu, sun kare jinanansu game da ni, baya halatta na zubar da jininsu. Wa amwalahum, kuma sun kare dukiyoyinsu, baya halatta mu dau komai daga cikin dukiyarsu illa bi haqqil islam, sai da haqqi na musulunci. Haqqi na musulunci ko game da dukiya, wato shine zakka. Zakka in mutun ya hana to wannan da karfin tsiya ana iya kwata. Haka yana daga cikin haqqi na musulunci. Kamar yanda in mutun yayi wani laifi to zubar da jinin shi yakan halatta. Kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa hadisin da Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, ya rawaito yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, la yahillu da mumri'in muslimin illa bi ihda salati, afayyi bizani wan nafsi bin nafsi wa tariki li dinihi al mufariqi lil jama'a. Manzo Allah yake cewa jinin mutum musulmi zubar da shi baya halatta, sai da ɗaya daga cikin abubuwa guda uku in ya aikata ɗaya daga cikinsu. Farko yace afayyi zani, wato mai aure wanda yake mazinaci, ma'ana mutumin da ya taba yin aure wanda yake ingantacce. To idan yayi zina, wannan a doka ta Allah subhanahu wataala za a jajjefe shi har ya mutu. In an samu shaidu guda hudu sun tabbatar da cewa yayi zina, kuma sun ba da shaida a bisa fuska ɗaya cewa sun gan shi shi da ita, tamkar muciya a cikin masayin kwalli, to wannan jininsa ya halatta a zubar da shi. Indai ya taɓa yin aure ne ingantacce. Shi ne ya ce a sayi bizani, ba ana nihi, wato ba zau ana nihi wanda ya taɓa yin aure, a sayi bizani. Na biyu sai ya ce wan nafsi bin nafsi, yake cewa akan zubar da jinin wata rai idan ta kashe wata rai kisa wanda yake na ganganci. Duk wanda yayi kisa na ganganci to shi ma jinin shi ya halatta. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Haka a can cikin suratul Maida wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafs. To shine anan manzon Allah ya ce an-nafsi bin nafs, rai akan kashe ta a sababin ta kashe wata rai kisa wanda yake na ganganci. Na uku sai manzon Allah ya ce wa tariki lidinihil mufariqi lil jama'a, wanda ya bar addinin sa ya rabu da jama'a. Wani addini ake nihi? Shine musulunci, domin babu wani addini da ke karɓa sunan addini abun Allah subhanahu wa ta'ala, face addini ɗaya-ɗaya shine musulunci. Duk wani addini da za a ce masa addini kiranye ne, a hakika ba addini bane, shirme ne da hayaniya. Inna ad-dina inda Allahi al-Islam, addini abun Allah shine musulunci. Don haka kana dan mushan ka koma yahudanci, wannan duka bai dame mu ba. Wanda yake musulunci idan ya canza sheka ya koma wani addini, to ya zama datti, ya zama guba. Idan bai dawo bai jaddada musulunci, to wannan jinin shi ya halatta. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man baddala dinahu faqtuluhu, duk wanda ya canza addinin sa manzon Allah yace ku kashe shi. To don haka shine anan yace illa bi haqqil islam, sai da haqqi na musulunci. Kenan duk wanda yayi kalimatul shahada, ya tsayar da sallah a lokacin da ya bayar da zakka, to zamu dauke shi a zahirin al'amari ya zama musulmi dan uwanmu. Abin da ya buya a zuciyarsa, wannan sai mu maida mu zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. In yanda abin da ya bayyana haka yake a buye, to wannan zai ci amfanin wannan musulunci a rayuwarsa ta duniya, haka a makoman shi lahira. In ko musuluncin nashi ya takaita ne akan halshi, ya boye kafirci a zuciyarsa, to iya amfanar da musulunci zai masa a rayuwarsa ne ta duniya, ya tsara jinin shi, ya tsara dukiyarsa, amma yana mutuwa zai hadu da azabar Allah subhanahu wa ta'ala. To dan haka wannan hadisi yana nuna kenan mutane akan yi musu hukunci akan zahirin al'amari. Duk wanda muka ji yayi kalimatul shahada, ya tsayar da sallah, ya bayar da zakka, to zamu dauke shi dan uwanmu ne musulmi, matukar bai zo da abin da ya warware kalima ta la ilaha illallah ne. Shine yace fa iza fa'alu zalika, in har sun aikata haka, yace asamu minni dima'ahu, manzo Allah yace sun kare jinanan su gaba da ni, kenan baya halatta na zubar da jinin su. Wa amwalahum, haka sun kare dukiyoyin su, baya halatta mu wawushe dukiyar su illa bi haqqil islam, wato sai da haqqi na musulunci. Dan haka cin dukiya ta dan uwanka musulmi in dai ba da haqqi na musulunci bane, to haramu. Dan haka Ubangiji Ta'ala ya haramta mana haka a cikin suratul Nisa, ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. Shine yace illa bi haqqil islam, sai da haqqi na musulunci. Sai yace wa hisabuhum ala Allah, sakamakon su na ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan Allah zai binciki boyayyen lamarin su a gobe kiyama. In yanda mutun ya bayyana wannan kalima ta shahada akan harshen sa, ana sallah lokaci biyar da shi, ana bayar da, yana bayar da zakkar dukiya, in a boyayyen al'amarin shi haka ne, to wannan Allah shine masani. In ma sabanin haka ne, to Allah shine masani, shi zai binciki koyayyen al'amarin shi a gobe kiyama. Mu iya abin da yake gare mu, zamu dauke shi a matsayin dan uwanmu ne musulmi, saboda sanin abin da ke cikin zuciyar bawa abu ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wataala. Kamar yanda yace ala ya alamu man khalaq, sai yace wa huwa alimun bi zati sudur. Don haka a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana tsayar da sallah a lokacin ta yana daga cikin abin da Ubangiji subhanahu wataala ya umarce mu. Don haka anan musuluncin musulmi baya tabbata idan yayi kalimatul shahada sai ya tsaye da sallah. In yayi kalimatul shahada yace a shi ba zai yi ba sallah, to jinin shi ya halatta, kamar yanda bayani zai zo nan gaba. Haka in ya tsaye da sallah yace ba zai bayar da zakka, to haka ya cancanta, ya zama wajibi a yake shi. an gane ku, za a yaƙe shi da ƙarfin tsiya, ko da yaƙar da za a masa za ta kai shi zuwa zubar da jinin shi, to wannan za a yaƙe shi da ƙarfin tsiya a karɓi zakka. Kamar yadda Abubakar Allah ya ƙara masa yadda a lokacin da ya zamanto khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai wasu ayyuka da suka tunkaro shi, wanda akwai daga cikin jama'a waɗanda suka yi ridda kwata-kwata, suka bar musulunci, wanda galibin su ƙauyawa ne, ba su jima ba da musulunta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga Ubangijinsa, a iya tunaninsu sai suke ganin cewa to tunda wanda ya zo da musulunci ya tafi, kenan musulunci ma dole ya daɗe ta bar masa. Dan haka aka samu wasu daga cikinsu suka yi ridda. Sannan jama'a ta biyu, akwai waɗanda suka yi da'awar annabta, irin su Musailamatul Kazzab, wanda tun manzon Allah yana raye shi ma ya yi da'awar cewa wai shi ma annabi ne Allah ya aiko. Haka akwai irin su Al-Aswajul Ansi, shi ma ya yi da'awar cewa shi ma annabi ne. To irin waɗannan jama'a su ma Abubakar ya yaƙe su. Jama'a ta uku, akwai wasu waɗanda suka yi gungu suka hana zakka, suka ce daga yau ba za su ba da komai na dukiyarsu ba. Me yasa su kawai wasu a iya tunaninsu zakka ta keɓanta ne da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye, tunda ya koma zuwa ga Ubangiji daga yau ba maganar su ba wani zakka. To a lokacin nan Abubakar Allah ya ƙara masa yadda ya jajirce cewa gaba ɗayan waɗannan jama'u uku sai ya yaƙe su. To akan waɗanda suka hana zakka, Umar Allah ya ƙara masa yadda sai ya ringa jayayya da Abubakar, yake cewa ya Abubakar, yaya za ka yaƙi jama'a alhali sun ce la ilaha illallah, kaifa tuqatilu qauman وقد قالوا لا اله الا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها فقد اصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. حديث هنا cikin sahih muslim yake cewa ya Abubakar, yaya zaka yaki mutanen da sun ce la ilaha illallah, bayan manzon Allah ya ce an umarce ne na ya ci gaba da yakar mutane sai sun ce la ilaha illallah. In sun ce la ilaha illallah, sun kare jininsu, sun kare dukiyarsu sai da haƙƙi na musulunci. Bincike game da koyayyen al'amarinsu na ga Allah subhanahu wa ta'ala. Abubakar shi kuma sai ya ce ma Umar, ya ce wallahi duk wanda ya bambanta tsakanin sallah da zakka, ya ce ɗaya zai yi ba zai yi ɗaya ba, ya ce wallahi sai na yaƙe shi. Yace domin sallah da zakka Ubangiji ta'ala yana ambaton su a gude a cikin Alkur'ani. Duk inda Allah yace ku tsayar da sallah sai yace ku bayar da zakka. Abubakar yace duk wanda ya bambanta tsakanin sallah da zakka, yace sallah zai ba zai bayar da zakka, yace wallahi sai na yaƙe shi. Shi Umar ya kafa hujja da wancan riwaya wadda take cikin sahihu Muslim, an umarce ni na ci gaba da yakar mutane sai sun ce la ilaha illallah. In sun faɗi la ilaha illallah, sun kare jininsu, sun kare dukiyarsu sai da haƙƙi na musulunci. Shi kuma Abubakar ya kafa hujja da ƙiyas na cewa sallah da zakka Allah yana gama su abu ɗaya a cikin Alkur'ani. In yace ku tsaye da sallah sai yace ku bayar da zakka, yace to dan haka daga yau duk wanda yace sallah zai ba zai bayar da zakka, yace wallahi zan yaƙe shi. To sai ga wannan hadisi a wajen yaro daga cikin sahabbai, shine Abdullahi dan Umar, wanda wannan hadisi Abubakar bai san da shi ba, Umar shi ma bai san da shi ba. Inda Abubakar Allah ya ƙara masa yadda yana sane da wannan hadisi, to da ba zai kafa hujja da wancan kiyasi cewa Allah yana an gama sallah da zakka a rubuce a cikin Alkur'ani. Tunda anan manzon Allah ya ce an umarce ni na ci gaba da yakar mutane, sai sun shaida babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya, sun tabbatar da Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam manzo ne na Allah, sun tsayar da sallah kuma sun bayar da zakka. Inda Abubakar yana sane da wannan hadisi, to da shine hujjar shi wanda zai kafa ma Umar, Allah ya kara masa yadda akan yakar waɗanda suka hana zakka. Saboda wannan hadisi yana nuna in mutun ya tsaye da sallah, in yayi kalimatu shahada, ya tsaye da sallah in ya hana zakka, to jinin shi ya halatta kuma dukiyar shi ta halatta, dole za a yake shi. Tunda cewa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sai ya ce wa yuqimu ssalata wa yutu zakka. kuma haka Umar inda yana sane da wannan hadisi to da ba zai yi jayayya da Abu Bakar ba. Dan haka anan malamai suka ce duk wanda yayi da awar cewa ya kewaye da sanin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba daya to wannan zancen banza ne yake. Babu wanda zai buga gaba ya ce dukkan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san dasu. Ka san wasu baka san su ba. Kamar yanda Abu Bakar bai san da wannan hadisi, Umar shi ma bai san da wannan hadisi, sai ga hadisin a wurin yaro daga cikin sahabbai shine Abdullahi dan Umar. Dan haka wannan yana daidai da waccan aya fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. In har sun tuba sun yi imani da Allah da manzansa, wa aqamus salata sun tsayar da sallah, wa atawuz zakata sun bayar da zakka, fa khallu sabilahum ku fitar ga sha'anin su, karku tsangwame su, sun zama yan uwan. Kenan in suka tuba suka yi kalimatul shahada, in dai basu tsayar da sallah basu bayar da zakka, to har yau jinin su da dukiyar su halaka ne. Dan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu dadan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.